بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، من أقار جدد قوديا قال الله سبحانه وتعالى مقوام يقومي ديقام ونسافية عصبة يومنا ترق وطن ذو القعدة هجر مأيكين الله صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبور إليه لأربعين دبور أكذا ميلادية يوم شا ترق وطن شدا شكرا تدبور ديود أشرين دقيا من داودن شيقب ذكرات اللتافين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأبيت نبب مال من الدين المسلم شي الإمام محمد بن عبد الوهاب من أفاتا الله أكبر سركي أغافر تامسا يوضع متاشبابين أربعين دتارا ماليتي باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية أتوين أن يكون ذوق عشان آية wannan babi bai sha bamban da sauran babubuka da suka gabata kafin shi ba. Babban sakon da ke ciki sakonni ne guda biyu. Sako na farko, babin yana son ya nuna maka wajibcin maida ni'ima zuwa ga mai ita shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sako na biyu kuma yana son ya nuna maka haramcin sanya mada sunan da yake akwai bauta ga wani Allah. Mun sani cewa akwai sunaye waɗanda yake suna nuna bautan bawa zuwa ga Allah, kamar a ce Abdullahi, kamar a ce Abdulrahman, kamar a ce Abdul Quddus, Abdul Khabir, Abdul Musawwir. Kaga duka waɗannan sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce Abdullahi, kaga an bautar da wannan bawan zuwa ga Allah. In aka ce Abdulrahman, an bautar da wannan bawa zuwa ga Allah. In aka ce Abdussalam, an bautar da wannan bawa zuwa ga Allah. Amma idan da aka ce Abdunnabi, bawan Annabi sallallahu alaihi wa sallam misali, kaga an bautar da wannan bawa zuwa ga Annabi, kaga ba Allah bane, wannan haramun ne. Ko a ce Abdul Hussein, kamar yadda yake faruwa a cikin ƴan Shi'a, Abdul Hussein, kaga al-Husayn ba Allah bane, to haramun ne ai wannan, balma yana daga cikin nau'o'in shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin matsalan da ke ciki, yayin da mutum ya bautar da wani suna zuwa ga wani Allah, a wannan lokaci ya kwace ma Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin mallakan wannan bawa, da haka yayi fada da Allah a babin rububiyya. Haka nan a wannan lokaci kuma ya mai da godiyar ni'imar Allah zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ke shi kuma wannan babi ne daga cikin babubuka na uluhiyya. Da haka idan mutum ya sanya ma wani suna wanda yake aka bautar da shi zuwa ga wani Allah, to an samu mummunan kuskure a cikin rububiyya, haka nan an samu mummunan kuskure a cikin uluhiyya. Da haka wannan babi yana son ya nuna maka cewa yin hakan haramun ne. Babu makawa idan dai za ka sanya ma ɗanka suna, to ka sanya mishi ko dai Abdullahi ko Abdulrahman ko Abdussalam ko Abdul Quddus ko Abdul Mu'min ko Abdul Muhaimin ko daidai daga cikin sunayen da suka tabbata a cikin nassi cewa wannan suna ne ga Allah subhanahu wataala. Kauce mu wannan din, to kofa ce daga cikin kofofin shirka da Allah subhanahu wataala, kamar yadda ke faruwa a cikin al'ummomi daban-daban. A cikin ɗan ɗariƙu za ka iya cin Abdul Wali, ko kuma ma a faɗo sunan wani wali, ko kuma wanda ake bashi taken walittaka a ce Abdul Wani, ko kuma a cikin ɗan Shi'a Abdul Hussein, Abdul Ali, Abdul Ali da makamantan irin waɗannan, ko Abdul Nabi. Duka kaga waɗannan ba Allah bane subhanahu wataala. To babin yana sanya maka bayani akan cewa yin hakan haramu ne. Da kaga manya-manyan sakonnin da ke cikin babin guda biyu ne. To ina son ku sanya kula sosai a cikin wannan babi, domin wannan babi yana da ludani, yana da rikici matuƙa. Amma bari mu karanta babin kamar yadda shi malam yake nufi, kamar yadda shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo, ya buɗe babin. Don haka bari mu karanta shi a bisa ma'anan da shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yake nufi, ko ji irin abin da babin ke kunshe da shi. Amma dai babin yana da ruɗani, yana da buƙatun sai an sa kula matuƙa. Yace babu qaulillahi ta'ala, babin da zai magana akan ma'anan faɗin Allah subhanahu wataala. Falamma atahuma salihan, yayin da Allah subhanahu wataala ya ba su da miƙaƙƙe tsayayye lafiyayye, ja'ala lahu shuraka, sai su biyun suka sanya ma Allah shirka. Fi ma atahuma, a cikin abin nan da Allah subhanahu wataala ya ba su. Wannan aya, aya ce daga cikin suratul A'raf. Bari mu ɗauko daga farkon aya domin ka gane hakikanin abin da shi malam yake so ya tabbatar ana. Farkon ayan Allah subhanahu wataala yana cewa huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida, Allah subhanahu wataala shine ya halicce ku daga rai kwara daya. Rannan kwara daya ita ce annabi Adam alayhi salam, yace waja'ala minha zawjaha, daga rannan kwara daya Allah ya sanya maran matanta daga gareta. Ita ce matar annabi Adam alayhi salam, ita ce gubban mu Hawwa'u. Falam mata ghashaha, yayin da shi annabi Adam ta ghashaha ya lullube matansa Hawwa'u. Kun gane irin kinaya da irin kunya na Al-Qur'ani mai girma. Al-Qur'ani mai girma yana da waɗansu kalmomi da yake amfani da su, kinaya ne anil jima', kinaya ne akan saduwar mace da namiji. Amma Qur'ani sai ya kawo shi cikin kunya da dattaku, ba zai kawo shi sunan shi ƙarara ba, wanda yake wannan kuma ta fi dacewa da ɗabi'an masu hankali. Masu hankali ba sa faɗin saduwar mace da namiji kai tsaye da wani yanayin da yake irin ka ce kai baka kunyan komi, baka kunyan kowa. To wannan rashin kunya ne. Alhaya'u la ya'ti illa bi khair, kunya baya zuwa sai da alkhairi. Da haka kunya ga baki ɗayansa alkhairi ne. To irin wannan usulubin Al-Qur'ani mai girma yakan zo da shi idan yana son ya bayani akan saduwar mace da namiji, sai ya kawo shi kamar irin nan. Falam mata ghashaha, yayin da ya lullube ta. Kai ɗalibi ko kai mai hankali ka san abin da ake nufi. Wani guri ka ji ya ce min qabli an yatamassa, tun kafin su shafe feniya. Ka gane abin da ake nufi da ire-iren waɗannan kalmomi da Al-Qur'ani mai girma ke zuwa da shi, wanda yake yin kinaya akan al'amarin jima'i ko kuma saduwa tsakankanin mace da namiji. To shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa falam mata bashaha, a lokacin da shi annabi Adam ya lullube ta, hamalat hamlan khafifan, sai ta ɗauki ciki, ciki mai sauƙi, wato lokacin da yake farkon shi kenan. Yayin da mace take ɗaukan ciki bata ma san ta ɗauki cikin ba. A watan shi na satin shi na farko, satin shi na biyu, satin shi na uku, har ya zuwa wani lokaci, domin a wannan lokaci yana ɗigon maniyyi ne, sannan ya koma gudan jini, sannan ya zama tsoka. To a wannan lokacin ciki yana da sauƙi, bai nauyaye mace, bai wahalar da ita, bai takurata. Shine falam mata ghashaha hamalat hamlan khafifan, sai ta ɗauki ciki, ciki mai sauƙi. Falamma afqalat, yayin da ta yi nauyi, yayin da matan ta yi nauyi, cikin ya nauyaya ta, wato ciki ya kai watanni gab da haihuwa kenan. da'aw Allah rabbahuma shine sai suka dora kuma sai tausayi dake tsakankani yaya da iyaye sai ya taso ma'ainihin annabi Adam da matarsa Hawwa lokacin da ciki ya mata girma tana gab da haihuwa da'aw Allah rabbahuma sai annabi Adam da nana Hawwa sai suka koma suna addu'a la'in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin cewa ya Allah idan dai har ka ba mu danna ya zama salihan tsayayye nagartacce mai kyakkyawan halitta ya cika gurin halitta bai fito matacce ba bai fito kuma da gurbacewan halitta ba wato ya zama tsayayye lafiyayye mai cikakken halitta genanne sosai shine ma'anar salihan shine ma'anar salihan cewa idan dai ka bamu da nagartacce tsayayye lanakunanna min ash-shakirin to wallahi tabbas zamu zama cikin masu godiya gare ka ya Allah kaji addu'an da annabi Adam da Hawwa suka yi to amma falamma atahuma salihan shine jumlan da malin ya kawo anan a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan da ya zama mai cikakken halitta da nagartacce ja'ala lahu shuraka sai annabi Adam da Hawwa sai suka sanya ma Allah sharka sai suka yi sharka da Allah subhanahu wata'ala fi ma atahuma cikin abin nan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su menene suka yi suka sanya ma Allah maimakon su kira dan nan da Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdussalam ko wani daga cikin sunayen Allah sai suka kira wannan dan Abdul Harith Al-Harith kuma sunaye ne daga cikin sunayen Iblis shedan shine Al-Harith kamar yadda sunan shi yake lokacin yana cikin mala'iku suna tare da mala'iku kafin Allah ya la'ance shi sunan shi Al-Harith to sai annabi Adam da matarsa Hawwa sai suka sanya ma dan su sunan Abdul Harith a lokacin da shedan shi Iblis ya zo ya musu shigo shigo ba zurfi ya nuna musu cewa idan ba ku sanya ma wannan dan sunana ba ba ku bautar da shi zuwa gare ni ba to zan kashe dan ko kuma in fito da dan yana da kaho idan ya tashi fitowa ya fasa cikin kike Hawwa'u sannan kuma in ya fito ya fito matacci to wannan tsoran da kuma wannan tausayin akan da sai ya dibi annabi Adam alaihi salam da nana Hawwa'u sai suka ce to shikenan babu laifi sunan wannan yalo Abdul Harith don sun tambaye shi to wani suna kake so a sa mishi sai ya ce Abdul Harith sai suka ce to sunan wannan da Abdul Harith shine ma'anan ja'ala su biyun kenan ja'ala lahu shuraka sai suka sanya ma Allah kishiya fi ma atahum a cikin abin nan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su sai ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga irin shirkan da jami'in mutane suke ma Allah subhanahu wata'ala to wannan wato shine fassara ko ita ce fassara da shi malam ya bude wannan babin saboda shi har ya kawo dan su asar ya kawo wani asari daga sayyidina Abdullahi dan Abbas kamar yadda nace buri mu karanta shi kamar yadda shi malam din ya kawo domin ku ji abin da yake nufi kun da ji fassarar wancan aya cewa ayan tana magana akan annabi Adamu ne da matarsa Hawwa'u cewa sun sanya ma dan su sunan Abdul Harith wanda kuma Al-Harith sunan Iblis ne da wannan sai suka bautar da ɗansu zuwa ga shi Iblis sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke sanya ma Allah ne kishiya malai ce talibun hazmi al-imam ibn hazm abu muhammad al-andalusi yake cewa ittafaqu malamai sun yi ittifaqi ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayri llahi akan cewa haramun ne sanya suna da bautar da shi zuwa ga wani Allah haramun ne kamar yadda na bada misali Abdul Harith Abdul Nabi Abdul Hussein da makamantansu yace ka abdi amr kamar a ce abdi amr wato bawan amr wa Abdul Ka'aba da fadin Abdul Ka'aba wa ma ashbaha zalika da sunayen da suka yi kama da wannan sai al-Imam Ibn Hazm ya ce hasha Abdul Muttalib amma banda Abdul Muttalib banda Abdul Muttalib shi ba ai ittifaqi akan cewa shi haramun bane mu jinkirta wannan maganar zamu yi maganar shi daga baya sai ya ce wa Ibn Abbas fil aya asari yazo daga sayyidina Abdullah dan Abbas a cikin fassara wannan aya kale yake cewa lamma taghashaha adam lokacin da annabi adam ya lullube matansa hawwa'u hamalat sai ta dauki ciki fa atahuma iblis sai shedan yazo musu fa qala sai ce inni sahibukum alladhi akhrajtukuma min aljanna kun dai gane ni ko in ji shedan to ni ne wannan wanda muka fafata da ku a cikin gidan aljanna wanda har sai da na fitar da ku daga cikin gidan aljanna kar ku manta da wannan la tuti'anni lalle wajibi ku yi min da'a awla aj'alanna lahu qarnai iyyan ko kuma in sanya ma wannan dan kaho irin na tunkiya dan da ke cikin cikin take ne fa yakhruju min batniki fa yashquhu sai ya fito daga cikin cikinki ya fasa cikin yaro da kaho ka ko ga zai fasa ciki wala af'alanna wala af'alanna wallahi zan yi kaza yayi ta musu wato irin wannan shigo shigo ba zarfi yukhawwifuhuma yana tsoratar da su sai ya ce samma yahu Abdul Harith ku kira wannan yaro da suna Abdul Harith fa abaya sai suka ki suka ki ma shedan da fa abaya an yuti'ahu sai suka ki ma shedan da'a a cikin wannan umarni na shi fa kharaja maitan sai yaron nan ya fito a mace thumma hamalat sannan ta ƙara daukan ciki fa atahuma sai ya zo musu fa qala misla qawluhu sai ya gaya musu irin maganan da ya gaya musu a baya fa wa abaya an yuti'ahu saka kiyarda sai masa da'a fa kharaja maitan sai yaron ya sake fitowa a mace thumma hamalat sannan sai ta ƙara daukan ciki dauka na uku fa atahuma sai ya zo musu fa zakara lahuma sai ya sake tuna musu abubuwan da suka faru na biyu na gaya muku ku yi min da'a ku sanya mu wannan da suna Abdul Harith kun ki kun ga yaro ya fito a mace ni na kashe shi an yi na biyu na gaya muku ku sanya mu yaro suna Abdul Harith kun ki ya mutu ni na kashe shi to yanzu ga na uku fa zakara lahuma sai ambata musu abin da ya faru fa adarakahuma hubbul waladi sai san da da soyayyen da ke tsakankanin yaya da iyaye sai ya motsa musu fa samma yahu Abdul Harith sai suka sanya ma wannan da suna Abdul Harith fa zalika qawluhu wannan shine fadin Allah ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya ma Allah shirka cikin abin nan da Allah ya ba su wannan asari rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim shine ya kawo a cikin at-tafsir walahu daga dai shi ibn abi hatim bi sanadin sahihin da isnadi sahihi an qatada daga qatada bin da'ama cikin ɗaya daga cikin ɗaliban sayyidina abdullah dan abbas qala yake cewa shuraka'a fi ta'atihi wato suka sanya ma Allah shirka a cikin da'a ba shirka ce a cikin ibada ba shirka ce a cikin da'a akwai bambanci tsakankanin shirka a cikin ibada da shirka a cikin da'a wa in kana kamar yadda zamu yi bayani a nan gaba kaɗan insha Allah ina aka ce da'a ga Allah to ana nufin ibada babu bambanci tsakankanin da'a da ibada in a cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ne amma in a cikin haƙƙin wani dan adam ne ko wani wanda ba Allah ba to da'a daban shirka daban ibada daban kaga zamu ce muna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna bauta mishi kenan za a ce muna da'a ga shugabanni muna bauta musu kenan muna da'a ga iyaye muna bauta musu kenan muna da'a ga malamai zamu muna bauta musu kenan da haka da'a idan aka ce da'a ga wani Allah to ba bauta bane sai dai idan haƙin Allah ne aka dauka aka ba wannan bawan kamar yadda muka karanta a baya man ata al ulama wal umara fi tahlil ma harama Allah annan ne zai zama ibada amma in din mujarradin da'a ne to wannan ba ibada bace sai dai tana iya zama sabo tana iya zama babban zunubi tana iya ma zama shirka ga Allah subhanahu wataala to abin da yake suke cewa da'a ne wato ainihin shirka ne a cikin da'a ya tara Allah da wani a cikin da'a wannan ko bin shaban banda irin laifuka da mu bayi muke yi ba duk wanda ya bi son zuciyar shi ai ya saba ma Allah kenan wanda ya bi son zuciyarsa ya saba ma Allah saboda Allah bai yadda bin son zuciya ba son zuciya ita ce za ta ce mutum je ka shata ba sai ya sha je ka sata sai ya sata je ka zina sai ya yi a wannan lokacin ya zama ya shirka da Allah kenan saboda ya bauta ma zuciyarsa sai suka ce to da'an da ake nufi irin wannan ne shi annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u sun yi kuskure suka yi da'a ga Iblis amma ba da'a gurin ibada naka ba shirka da Allah ne gurin ibada ba shirka ne a cikin da'a wanda kuma wannan ma'asi ya ce zunubi ne kamar yadda suke faɗi kata da yake cewa to sun yi shirka da Allah fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi ba a cikin ibadan Allah subhanahu wataala suka yi shirka da Allah walahu daga gaigare shi ibn abi hatim bi sanadin sahihin an mujahid daga mujahid bin jabr al-makki fi qawli a fadin Allah subhanahu wataala la in ataitana salihan kamar yadda muka karanta cewa ya Allah idan ka ba mu da miƙaƙƙe lafiyayyen da babu naƙasa a tare da shi babu tawaya ishfaqa alla yakuna insanan sun ji tsoron kada dan nan ya zama ba mutum ba tunda an ce za a sanya mada kahu to kaga dan kenan zai iya fitowa akuya zai iya fitowa wata dabba wacce ba su san kanta ba wannan tsoron shine ya sanya sai suka sanya mu wannan yaro suna Abdul Hari wa zikira ma'anahu an al-Hasan an ciro wato irin wannan maganan daga Hasan kamar yadda mai littafi ya kawo wa Sa'id da Sa'id ibn Jubair wa ghayrihima da wanda ba su ba daga cikin daliban sayyidina Abdullahi dan Abbas to wannan wato shine ainihin ra'ayin shi al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab cewa wannan aya tana magana ne akan annabi Adam da Hawwa'u kuma shirkan da ake magana ba shirka ce cikin ibada ba shirka ce a cikin da'a ga Allah subhanahu wataala wannan fassara ɗaya daga cikin fassarori ne wanda su malamai suka yi ma wannan aya kaga abu na farko dai wannan fassaran da shi malam ya kawo kaga ya nuna ya gamsu da wannan fassara tunda hashi ne ma ya bude babi akai bai kuma kawo wata ma magana da ke kishiyantan wannan ba to wannan yana nuni akan malam ya aminta da wannan tafsirin me yasa ya aminta da shi saboda ga asari daga sahabi Abdullahi dan Abbas ga asari daga dalibansa irin su Qatada irin su Mujahid kamar yadda malam ya ce an cira to irin wannan batun ma daga Al-Hasan Al-Basri da su Sa'id ibn Jubair da waɗanda ba su ba to kaga tunda akwai asari daga sahabi to shikenan malam dama salafi ne shi mai bin magabata ne zaka ji ana cewa ƴan salafiya wato masu bin komi a tafarkin magabata to tunda ya sami asari daga sahabi da tabi'i da tabi'ai da manya-manyan malamai na tafsiri da aka ya riga ya sallama mu wannan fassara ya miƙa wuya gare ta kuma ita ce yadda da ita sannan abu na biyu abinda zai kawo maka damuwa a ce annabi Adam da matarsa Hawwa'u sun yi shirka da Allah kamar yadda nassin Qur'ani ya nuna ja'ala lahu shuraka'a sai annabi Adam da shi da matarsa Hawwa'u sai suka sanya ma Allah shirka fi ma atahuma a cikin abin nan da Allah subhanahu wataala ya ba su sai ya ce fata'ala Allahu amma yushriku to sai gashi waɗannan malamai na tafsiri tabi'ai suna cewa wannan shirka ce a cikin da'a ba shirka ce a cikin ibada ba to kaga zaka samu waraka idan dama kana da ƙarin cewa ya za a yi a ce annabi Adamu da matansa sun yi shirka, sai aka ce ai wannan shirka a cikin da'a ne, wato yana hukunta sako ne ga Allah subhanahu wataala, ba wai shirka da ka sani a cikin ibada ba. To kaga zaka samu waraka cewa wannan aya tana magana ne akan annabi Adamu da Hawwa'u, sannan kuma ba su yi shirka da Allah cikin ibada ba, sai dai sun yi shirka da Allah a cikin da'a ga Allah subhanahu wataala. To kaga mutum zai samu waraka akan wannan. To kuma duk kusan malaman da suke sharhin kitabu tauhid su ma sun tafi akan wannan fasara. Galibin malaman da suka yi sharhin kitabu tauhid tun daga kan shi jikan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda ya sharhin Taisir al-Aziz al-Hamid, ya sharhin kitabu tauhid, da ya kawo wannan babin, ya kawo wannan fasara da malam yayi, har sai yana fadi a ciki cewa wal ajabu, abin mamaki, man yukadhibu bi hadhihi al-qissa, shine wanda zai ƙaryata wannan kissa, wayansa majara awwala marratin, ya manta da abin da ya faru ga annabi Adamu a farkon al'amari, cewa annabi Adamu yayi wannan kuskuren, kuma wannan ba shine kuskuren shi na farko ba, yayi wani kuskuren a baya, ta yadda Allah subhanahu wataala ya hanna shi cin itaciya shi da matarsa, sannan kuma gashi ya ji ya ci itaciyar nan, daka yayi kuskure. To har ma shi a fahimtan waɗansu daga cikin malaman da suke sharhin kitabu tauhid, cewa wannan kuskuren na biyu din nan da ya sanya mu wannan yaro suna Abdul Harith yayi shirka da Allah a cikin da'a, bai kai hadarin wancan kuskuren da annabi Adamu yayi na biyu ba, na farkon can ba, cewa shi da Allah suka yi magana, Allah ya ce kada ka ci wannan itaciyar, kai tsaye ne Allah ya fuskance shi ya mishi wannan magana, amma kuma shedan ya rude shi ya ci. To wannan laifin ko na biyu ba Allah subhanahu wataala ne ya ce kar ka sanya ma danka suna Abu Harith ba, sai dai ya san cewa sanya ma da Abu Harith bai daidai ba, saboda ba sunan Allah bane, ya san wannan, amma ba Allah ne kai tsaye ya kalubalance shi ce kada ka sanya ma danka suna Abdul Harith ba, sai suke ganin cewa to ai wancan laifin na biyu na farko ya ma fi wannan laifin na biyu, saboda shi da na farko kai tsaye ne Allah ya hana shi, amma shi din ya ribace shi ya rude shi ya saba, shi ko wannan laifi na biyu Allah bai hana shi ba, sai dai ya san cewa ba daidai bane, saboda ya san ba sunan Allah bane. To din shedan ya ribice shi yayi wannan laifin, kuma ba a matsayin shirka da Allah bane irin wanda ka sani, a matsayin kuskure ne daga cikin kurakurai. To menene zai sa wani ki karban wannan kissan har ya ƙaryata ta, kila kun gane abin da yake nufi. Zaka shi Sheikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab sai yana ganin cewa sai suka manta da farkon abin da ya faru da irin kuskuren da annabi Adam yayi a farko, har sai ya dora yana cewa wa yukabiru bit tafasir al mubtadi'a, mutum ya sa girman kai ya ki karban wannan tafsirin ya je yana dauko tafsirin yan bid'a. Kaji abin da shi Sheikh Sulaiman yake faɗi, cewa tafsirin da ba wannan ba tafsirin yan bid'a ne, Allah gafarta masa. Wa yatruku tafasir al salaf wa aqwalahum, mutum ya watsi da tafsirin magabata da zantuttukansu akan al'amarin wannan aya. Shi Sheikh haka ya kawo a cikin littafinsa Taisir al-Aziz al-Hamid, kamar yadda nake cewa sai suka fassara cewa wannan shirkan ba shirka ce cikin ibada ba, shirka ce a cikin da'a, har sai suka nakalto ma maganan Ibnu Taymiyyah cewa innahu ma min ma'asiyatin ya'si bihi al-'abdu rabbahu, babu wani zunubi da bawa zai saba ma Allah illa wa sababuha ta'atu shaytan aw ta'atu hawa, face sai ya zama sababinta da'a ne ga iblis ko kuma da'a ne ga zuciya, duk wani zunubin da kaga an yi a duniya, to ai ko dai ya kasance mutum ya bi shaytan ne ko kuma ya bi son zuciyarsa. Wa zalika nau'u tashrik,
kuma wannan nau'i ne daga cikin nau'in shirka amma ababin da'a ila an gane har suke cewa to ai ba zai idan mutun ya irin wannan a ce mishi to ya bi son zuciyar sai a ce to abada rabbahu a abada qalbahu duk da kasancewa kuma ga aya ta zo ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ashe baka ga akwai wanda ke rikan zuciyarsa ta zama ita ce abin bautarsa ba a wata ayan afara'aita allazi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ashe baka ga akwai wanda ke rikan zuciyarsa ta zama abin bauta gare shi ba to idan mutun ya bi zuciyarsa sa ta sanya shi ya je ya sata a wannan lokacin za a ce ya bauta ma zuciyarsa da aka yi shirka da Allah kenan sai dai a ce ya yi tarayya da Allah wurin da'a ga zuciya amma wannan kololon abin da za a ce zunubi ne amma ba shirka ce ga Allah subhanahu wata'ala ba suke cewa shirka a cikin da'a takan zama zunubi ita ce mafi yawan zunuban da muke yi muna da'a ga iblis iblis ne zai zo saka maka kaje kai zunubi sai kai mene sunanka a wannan lokacin asi mai saban Allah ba za a ce wanda ya bauta ma shedan ba da aka ka zama kafiri tun da ka bauta ma shedan ka je ka yi sata ko ka yi ƙarya ko ka ci dukiyar wani da aka ka bauta ma zuciyarka ko ka bauta ma shedan da aka ka zama kafiri ka yi shirka da Allah ba za a ce haka nan ba sai dai a ce ka bi son zuciyarka ka bauta ma zuciyarka ka yi tarayya da Allah da ka tara Allah da shedan wurin da'a da aka wannan zunubi ne daga cikin nau'o'in zunubai wani lokaci kuma ana iya samu da'an ta zama ta kai kololuwa ta ci karo ne da umarnin Allah da hanahanansa kuma kai da'a ga wanda kai da'a ga shi kana san shi kana tsoron shi kana kuma kwaɗayin wani abu daga gare shi to wannan ta zama da'a kuma ta zama shirka ga Allah subhanahu wataala da haka da'a shirka a cikin da'a ba shirka bace na kafirci karara tana iya zama zunubi tana iya zama babban zunubi tana kuma iya zama kafirci to irin wannan zunubin shine annabi Adam alayhi salatu wa salam yayi kamar yadda su waɗannan malamai suke fahimta to ala ayi halai idan mun tafi akan wannan fasara ba mu da damuwa da yawa cewa kuskuren da annabi Adam yayi kuskure ne na sabo saban nan kuma ba yau ya fara ta ba ya taɓa yin wata irin ta a baya har akwai wani hadisi ma da suke kawowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khada'uhuma marratayn cewa shedan ya yaudari annabi Adam da Hawwa'u su biyu suka ce to wannan ita ce ta farko wannan ita ce ta biyu amma wannan hadisin hadisi ne mawdu'i ƙarya ne ba hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma ya zama da'ifun jiddan hadisi ne wanda yake bai inganta ba kwata kwata to amma menene hakikanin gaskiyar wannan kissa da ingancinta da kuma hakikanin fassarar wannan aya a gurin malaman da ba su karbi wannan ba magana mafi inganci a cikin fassarar wannan aya shine sabanin abin da shi malam ya kawo sabanin abin da malam ya kawo cewa wannan kissa ana magana ne akan annabi Adam da kuma matarsa Hawwa'u akwai fassarori guda uku ne duk zan kawo su insha Allah ta'ala a dan wannan lokacin dalilin da ya sanya wannan kissa ko kuma wannan asar da malai ya kawo ba su inganta ba ba su zama su ne tafsiri na gaskiya ba dalilai ne kaman guda uku dalili na farko shine shi karan kansa wannan asarin da aka tsugo shi daga sayyidina Abdullahi dan Abbasin cewa gashi wannan tarihin da ya kawo cewa hadisi ne da'ifi al-imam ibnu kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa ya kuma raunana shi ya faɗe shi da illolinsa guda uku hadisin yana da illoli guda uku ba sai mun kawo su a nan ba saboda ba babin tattauna matsalan hadisin muke yi ba amma dai hadisi ne da'ifi me illansa shine yana da illoli guda uku idan ka koma cikin tafsirin ibnu kathir a karkashin wannan aya a cikin suratul araf zaka ga ya kawo illolin waɗannan wannan hadisi illoli ne guda uku haka nan shaykhul albani a cikin da'ifa hadisi na 342 shi ma ya kawo wannan kissa yace wannan kissa da'ifiya ce bata inganta ba haka nan al-Imam Adh-Dhahabi idan ka duba littafin sa Mizanul I'tidal a cikin mujalladi na 3 a shafi na 179 da yake magana akan Umar bin Ibrahim dai daga cikin wanda suka rawaito hadisin a cikin isnadin hadisin ne akwai Umar bin Ibrahim wanda shi ma al-Imam Ibn Kathir yayi magana akan sa to shi ma al-Imam Adh-Dhahabi a cikin Mizanul I'tidal da ya kawo tarihin Umar bin Ibrahim ya kawo dan su daga cikin malamai sun ce fiqa ne yace amma gaskiyar magana ita ce ba fiqa bane ya ka kawo malaman da suka raunana shi suka nuni akan cewa ba a aiki da hadisin sa ba a rubuta hadisin sa a ƙarshe sai ya ce akwai wani ma hadisi da ya kawo sai al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo wannan hadisin ko wannan asarin da shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab ka a cikin wannan littafi da ya kawo wannan asarin sai al-Imam Adh-Dhahabi ya ce hadha hadithun munkarun kama ta wannan hadisi ne munkar kamar yadda kake gani shi ma sai ya kore wannan hadisi a kasancewar shi hadisi ne munkar to wannan kadan daga cikin malamai kenan waɗanda suka raunana wannan hadisi wanda idan ka koma duka littattafan nan da na kawo insha Allah ta'ala zaka ga wannan bayani Ibn Kathirin da kuma magana al-Imam Adh-Dhahabi a cikin al-Mizan da kuma magana Sheikh al-Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa hadisi na 342 da haka abu na farko kenan cewa wannan asari da ma asar wannan asarin ɗaya daga cikin asar din ne wanda yake malamai suke kawo shi a cikin wannan babi akwai asar din da suka zo ta kofofi da yawa amma duka asar din ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba akwai asarin da yake al-Imam Ahmad ya rawaito shi da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Hakim Ibn Jarir ya kawo shi shi ma Ibn Abi Hatim din ya kawo shi ya takaita wannan kissan yana cewa lokacin da Hawwa'u ta haifi danta qafa biha iblis lamma waladat Hawwa qafa biha iblis wa kana la ya'ishu laha waladun dan bai zama idan an haife shi fa qala sai ya ce sammihi Abdul Harith fa innahu ya'ish ki sanya mishi ki bautar da shi da sunana zai rayu fa sammatu Abdul Harith fa asha sai ta sanya mishi Abdul Harith daga nan sai ya rayu fa kana zalika min wahyi shaytani wa amrihi wannan yana daga cikin wahayin shaytan da kuma umarninsa to da haka wannan hadisi ya zama hadisi ne da'if al-Imam Tirmidhi shi ma ya kawo shi za mu karanta daga cikin maganganun waɗanda yake suka sharhin sunan al-Imam Tirmidhi kamar yadda nace akwai riwayoyi daban-daban waɗanda suka zo akan haka nan idan an duba maganganun malamai za a samu akwai asarin daga Abdullahi dan Abbasin cewa kanat Hawwa'u talidu li Adam alayhi salam auladan Hawwa'u ta kasance tana haifan ma annabi Adam ƴaƴa fa tu'budahum lillahi sai a bautar da su ga Allah wa tusammihi Abdullah wa Ubaydullah sai ta kasanya musu suna Abdullah ko Ubaydullah wa nahwu zalika fa yusibuhumul maut sai ƴaƴan su mutu fa ataha iblisu wa Adam sai annabi sai iblis ya zo gurin ta da annabi Adam fa qala sai ce amma innakuma lalle ku dinnan law tusammayanihi bi ghairi ismihi bi ghairi alladhi tusammayanihi bihi la'asha idan da za ku rika bautar da shi ba ku rika bautar da shi zuwa ga Allah ba to lalle da yaron nan ya rayu fa waladat rajulan sai ta haifi namiji fa sammayahu Abdul Harith sai suka sanya mishi Abdul Harith sai aka kawo wannan kissan haka nan dai kamar yadda nace akwai asar din da suka zo yanayi daban-daban amma duk cikin waɗannan asar din da'ifai ne basu inganta ba da haka dalili na farko kenan da haka idan Ash-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya gina maganarsa akan cewa wannan asari ya tabbata daga sahabi da haka shi kuma ba zai saba ma tafsirin salaf ba to hadisin nan da'ifi da haka ga hujjar shi ya tashi cikin anan hujjar shi ya tashi sannan abu na biyu da ke nuni akan cewa wannan tafsiri ba gaskiya ba ne shi ne a ciki shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce an samu riwayoyi daga Al-Hasan al-Basri wanda suke nuni akan wannan tafsiri to matsalar ita ce riwayoyi ingantattu sun zo daga Al-Hasan Al-Basri wanda ke nuni akan sabanin wannan fasara. Al-Hasan Al-Basri yana daga cikin waɗanda suke tsananta magana cewa wannan aya ba tana magana akan Annabi Adamu da Hawwa'u bane, tana magana akan Yahudawa ne waɗanda yake su ne suke ma Allah subhanahu wataala shirka, ko kuma suna magana ne akan Quraishawa mushrikai da suke rayuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma riwayoyin nan daga Hasan al-Basri ingantattu ne. Bai koyuwa a ce Hasan al-Basri ya sami asari daga Sayyidina Abdullahi dan Abbas kuma ya inganta a wurin sa, sai ya kyale wannan batun kuma sai ya koma ya tauko wani fasara daban yana yin ma'aya. Bai yiwu haka. Da haka abu na biyu kenan. Abu na uku shine irin jawabai da malamai suka kawo akan wannan kissa. Malamai sun kawo jawabai da dama akan wannan kissa wanda kuma suka fassara ayan hakikanin fassaran da ya dace da ita. Bari ku ji abin da shi al-Allama al-Mubarak Furi yake fadi a cikin sharhin Sunan Tirmidhi, tunda an ce hadisin al-Imam Tirmidhi ya kawo shi. To shi al-Allama Mubarak Furi ya kawo bayanai akan hakan. Shi al-Imam Tirmidhi ya kawo wancan hadisi wanda na karanta shi anan, cewa lokacin da Hawwa'u ta haifi danta, sai Iblis ya zo ya dawafi gare su, wato ya zo ya kewaye su da ita da Annabi Adam, ya shawarce su akan cewa su daina kiran dan nan da sunan Abdullahi ko Abdurrahman ko Ubaydullahi, su sanya mishi Abdulhari. To al-Imam al-Mubarak Furi da ya zo ya kawo wannan bayanai ga baki daya, sai yake cewa wannan hadisi kamar da al-Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun gharibun, malai ya ce kuma al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad, haka nan al-Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak, haka nan al-Imam Abi Hatim ya fitar da shi a cikin At-Tafsir. Sai shi Mubarak Furi ya ce to Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce, sai ya nakalto maganar Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce hadha al-hadith ma'lul min thalathati awjuh, wannan hadisin yana da illoli ta kofofi guda uku. Kofa ta farko ya kawo maganar Umar bin Ibrahim wanda ne magana akan shi a baya, da abinda al-Imam Adh-Dhahabi yace haqiqa Ibn Ma'in yace wannan Umar bin Ibrahim thiqa ne, amma kuma Abu Hatim Ar-Razi yace wannan mutum la yuhtajju bihi, ba a kafa hujjar shi kwata-kwata, ba a kafa hujjar shi. Ya kawo waɗansu daga cikin bayanai. Dalili na biyu ya ce an samu riwayoyi ingantattu daga samura nafsuhu waɗanda suke shan bamban da wannan tafsirin. Ya ce kuma magana ta uku shine Hasan Basri da kansa wanda an yi wannan riwaya ta hanyarsa ne, shi ma yana da maganganun da suka saba ma wannan. Wannan duka maganganu ne na al-Imam Ibn Kathir kamar da shi yadda malam ya kawo. Har shine shi al-Allamatu Mubarak Furi yake cewa to dama mun sani cewa hadisin Umar bin Ibrahim ko da ma mun dauka ingantacce ne, shi mutum ne wanda yake fiqa, yace to hadisin sa idan yayi riwaya daga Qatada, malamai sun tafi akan cewa hadisi ne da'if. Kuma abin da ya faru kenan a cikin wannan isnadin, shi Umar bin Ibrahim yayi riwaya daga Qatada har ya zo asarin ya tafi zuwa ga Abdullahi dan Abbas. To malaman hadisi sun tabbatar da cewa riwayan Umar bin Ibrahim daga Qatada riwaya ce da'ifiya, yace to kuma wannan hadisin ko kuma wannan asarin abin da ya fada kenan a cikin sa. Sai yace to amma me littafin Fathul Bayan yace ya kawo wannan iskalin, ya kawo wannan bayanin akan tafsirin wannan ayan. Sai yake cewa shi mai littafin Fathul Bayan al-Imam Mubarak Furi ya kawo, yake cewa qadis tashkala hadhihi al-aya jam'un min ahli al-ilm li'anna zahiraha sarihun fi qul al-ishrak min adam alayhi salam, yace malamai da yawa suna ganin akwai matsala a cikin fassara wannan ayan da wancan asar din, saboda a ciki an jidin ta shirka zuwa ga Annabi Adam. alhalin kuwa annabawan Allah, Allah ya tsare su daga shirka. Sannan sai malaman suka yi ta neman kofofin da za su warware wannan matsala. Yace to sai suka kawo tafsirai kamar haka. Tafsirin da suka yi na farko suka ce wannan aya kamar yadda Sheikh Hassan al-Basri yake fadi, hadha fil kuffari yad'una Allah, wannan aya ta sauka ne akan kafirai suna roƙon Allah ya ba su ayya, fa idza atahuma salihan hawadu wa nasara. Yahudi ne da Kirista za su yi ta roƙon Allah, Allah ka ba mu ayya, Allah ka ba mu ayya, amma yayin da Allah ya ba su ayyan sai su mai da su Kiristoci, sai su mai da su Yahudawa, sun kafirtar da su kenan. Yace to fassara ta farko kenan, ko kuma ya kasance wannan aya ta sauka ne akan mushrikan Qurayshawa wanda yake su ne suke kiran ƴaƴan su Abdul Uzza, Abdul Shams, Abdul Dar da makamantansu, su ne aka san suke wannan shirkan ba Annabi Adam alaihi salam. Da haka ayan tana magana ne akan mushrikai gabaki daya, ba tana magana ne akan Annabi Adam da matarsa ba. Fassara na biyu a gurguje, fassara na biyu shine suke cewa wannan aya tana magana ne kawai akan jinsin dan Adam, jinsin dan Adam sam ba tana magana akan Annabi Adam da Hawwa bane, bina'an akan cewa wancan asarin bai inganta ba. To me fassaran aya? Sai ya ce huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida, Allah shine wanda ya halice ku min nafsin wahida, daga jinsi daya. Nafs bi ma'ana aljinsu, kuma wannan yazo a cikin alqur'ani mai girma, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, bi ma'ana min jinsihim. Jinsi ana fadin nafsu, ana magana akan jinsi. Allah shine ya halice ku min nafsin wahida, daga jinsi daya, daga jinsi daya, wato jinsin mutum. Allah subhanahu wata'ala daga nan ne ya halice ku. Waja'ala minha zawjaha, sai Allah ya sanya matan wannan jinsin daga gare ta. Kai din nan wace ce matarka? Mutum ce yar uwarka. Allah ya halice mu gabaki ɗaya, duk da yawan mu din nan a duniya maza da mata, to Allah ya halice mu daga jinsi ɗaya ne, jinsin mutum. Sai Allah ya sanya matan wannan jinsin daga gare ta, shi ne kasance kowane mutum yana auren mace ce daga jinsinsa. Ba za ka ga mutum ya je ya samu wata tiƙeƙiyar saniya bulbul ya ce ita ce matarsa ba, ba jinsin shi ba ne. Ko ya je ya samu aljana ya ce ita ce matarsa, ba jinsinsa ba ne. Allah in aka yi haka ma Allah bai yarda ba, haramun ne. Malamai sun tattauna akan cewa ina hukuncin mutum ya je ya auri aljana. Abinda suka tsaya kai a ƙarshe shine haramun ne saboda irin waɗannan ayoyin, ba jinsin shi bane, haramun ne mutum ya je irin wannan aure. To dan haka Allah shine ya halice ku daga jinsi ɗaya, jinsin mutum, ya fitar da matan wannan jinsin daga gare ta, liyaskuna ilaiha, domin wannan jinsin na mutum namiji ya samu natsuwa, ya samu hutu da kwanciyar hankali, ya ɗebe kewa da wannan matan da aka fitar daga jikinsa. Kuma abinda zai karfafi wannan fassaran shine fadin Allah subhanahu wata'ala, wa min rahmati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ana magana akan jinsi ne daga cikin ayoyin Allah da rahamansa zuwa gabayi, da ya halicci matayenku daga jinsinku, ya halicci matayenku daga jinsinku. Sannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun, Allah ya samar da soyayya da kauna da rahama da tausayi tsakankanin ku. Kaga wannan yana nuni akan cewa jinsi ake magana akan, ba ana magana akan Annabi Adam da Hawwa bane alaihi wassalam. Dan haka Allah ya sanya wannan namiji a cikin wannan jinsi, ya ɗebe kewa, ya samu kwanciyar hankali da matarsa, ta hanyar ya kaunace ta, ya soyayyance ta, ya kuma ɗeba kewa da ita cikin al'amarin da ke alaƙa da mata da miji. Shi ne ma'anan liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha, yayin da jinsin namiji ya lullube matarsa ta mata hamalat hamalan khafifan sai ta dauki ciki kamar yadda yake kowa yana ganin wannan duk wani mai aure yana ganin wannan a gidansa yayin da mijin ya lullube wannan matan ta gashaha kenan to hamalat hamalan khafifan sai ta dauki ciki ciki mai sauki ana nan ana nan ana nan kuma har ya zuwa lokacin da yake famarat bihi cikin zai shudi falamma asqalat lokacin da ciki ya girma da'a wallahi rabbahuma sai kaga mata da miji suna fatan Allah ya ba su da mai kyau nagartacce din da yake babu wani na ƙasa ba sikila ba ba mai ciwon kaza ba ba mai ciwon fata ba ba mai ciwon shawara ba duk iyaye suna fatan Allah ya ba su da ne da nagartacce mai kyau har zaka ji suna addu'a Allah da ya saki sauka lafiya Allah da ya ba mu da nagartacce Allah da ya ba mu kaza Allah ya ba mu kaza Allah ya ba mu kaza to falamma atahuma salihan to dabi'an dan adam shi kuma idan Allah ya bashi dan nagartacce ja'ala lahu shuraka matan da mijin kuma sai su dora sai su fashaka da Allah subhanahu wataala a cikin al'amarin dan fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah akan irin shirkin da suke masa da kaga ana maganan jinsi ne mata da miji na wancan gidan da wancan gidan da wancan gidan da wancan gidan to a ƙarshe sun yi shirka da Allah sai Allah ce fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke masa shirka akan kaga yushrikun ba a ce yushrikani ba da sai da ana nufin annabi adamu ne da wa'u sai a ce fata'ala Allahu amma yushrikani sarki ya tabbata ga Allah akan shirkan da annabi adamu da hawa'u suke ma Allah amma sai aka ce fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah akan shirkan da mutane suke ma Allah sai aka kawo damiri na jami'i to wannan ita ce fassara ta biyu kuma ita ce fassara mafi inganci cewa maganan ayan ana magana akan jinsi ne ba ana magana ne akan wato ainihin annabi adam da hawa'u to haka nan dai shi al-imam mubaraka fori ya ci gaba da kawo bayani akan wannan wanda ke neman karin bayani yana iya koma cikin tuhfatul ahwazi a ƙarshe sai ya kawo magana ta uku wanda shi mai fatuhul bayan shi ne ya kawo wannan wajahi na uku shi kuma yana son ne ya karkatar da shirka ga annabi adam saboda annabin Allah ne sai ya ce fassarar da yafi kamata shi ne a ɗauka cewa wannan shirkan ya faru ne daga hawa'u amma annabi adam bai tarayya a cikin wannan shirkan ba bai tarayya a cikin wannan shirkan ba saboda karkatar da wannan shirka ga annabi adam alaihi salatu wassalam kasancewar shi manzon Allah kuma annabi na Allah subhanahu wataala haka dai bi ya kawo wadannan bayanai to shi ne al-alamatu mubaraka fori ya ce wannan fassarar da ya kawo yana da kyau da a ce hadisin ya inganta ko wancan akarin amma dai tunda bai inganta ba Allah subhanahu wataala ya hutar da mu da haka a ƙarshe dai ya kawo bayanai masu yawa ko bayanai masu kyau wanda idan mutun ya koma cikin su zai gamu da zai ga wadannan bayanan to a ƙarshe dai abin da kawai ya kamata mu dauka ko kuma fassarar da ayan take da shi fassarori ne guda uku na farko shine fassarar da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo kamar yadda kuka jita wannan fassara da'ifi ya ce saboda da'ifancin athar inda aka tazgo daga Sayyidina Abdullah dan Abbas akan ta fassara ta biyu shine ayan farko tana magana ne akan annabi Adam da Hawwa'u amma a ƙarshe kuma sai aka tada maganan daga Adamu da Hawwa'u sai aka koma ana maganan jinsin dan Adam sai kasance ma'anan ayan huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine halicce ku daga rai guda daya shine annabi Adam waja'ala minha zawjaha Allah ya sanya matan wannan ran annabi Adam din daga gareta ita ce Hawwa'u ko waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha domin ya samu nasuwa da ita falamma taghashaha yayin da shi annabi adam ya lullube matansa hawa'u hamalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki a lokacin nan cikin yana karamin ciki famarrat bi haka ta shude da wannan cikin falamma athqalat yayin da cikin ya girma ja'ala auladuhuma lahu shuraka fi ma atahuma kun gane inda iltifatin magana yake yayin da ciki ya girma kuma sai kaga ba wai annabi adamu ba sai kaga ƴaƴan annabi adamu kuma sai su koma suna sanya ma Allah shirka a cikin abin da ya ba su fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke masa shirka gaba ki daya sai kasance farkon maganan magana ce akan annabi Adam da matarsa Hawwa'u, amma ƙarshen maganan kuma an dawo ana magana akan ƴaƴansu ne da irin abin da suke aiwatarwa a cikin talikai gabaki daya. To wannan yana daga cikin fassarar da aka yi fassara na biyu kenan. Shi ma akan wannan kaga an kubutar da annabi Adam, an kubutar da matarsa Hawwa'u daga shirka ga Allah subhanahu wata'ala. To fassara ta uku ita ce wanda na kawo dazu, cewa ana maganan jinsi ne kwata-kwata, ba ana maganan annabi Adamu bane, cewa jinsin dan Adam aka sanya mishi matan shi daga gare shi, dan haka wannan yana hukunta kwata-kwata, ba a magana akan annabi Adam da matarsa Hawwa'u. Wannan shine fassarori guda uku, kuma duk wanda ka dauka a ciki musamman guda biyun karshen nan babu laifi akan sa, malaman tafsiri da dama sun fadi, amma shi wancan na farkon wanda shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo, abin da yafi zama daidai shine ayi watsi da wannan fassaran ba daidai bane. Cikin irin amsoshin da al-Imam Razi ya kawo a cikin tafsirin sa, kamar yanda shi al-Allama Mubarak Furi ya kawo da yake kora wannan kissan, yace na farko dai kaga an ce fata'ala Allahu amma yushrikuna, sarki ya tabbata ga Allah dangane da shirkan da suke masa, sai aka kawo dhamiri na jam'i, dhamiri na jam'i, inda ko ana nufin annabi Adamu da Hawwa'u ne, sai dai a ce fata'ala Allahu amma yushrikani, amma cewa yushrikuna ya nuna ana magana akan ƴaƴan annabi Adamu ne gabaki ɗaya, ana magana akan jam'i. Dalili na biyu yace Allah ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, suna shirka da Allah da wanda bai halittan komi, ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqu, yace to da ana magana akan annabi, ana magana akan iblis ne, shirkan da annabi Adamu da Hawwa'u suka yi da iblis, to da sai a ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, amma cha mala damiri ne na wanda yake bai da hankali, da haka wannan raddi ne akan kafirai da suke shirka da Allah subhanahu wataala da gumaka, ce wannan Abdul Uzza, wannan Abdul Dar, wannan Abdul Kaza, suna shirka da Allah cikin abin da yake waɗannan ababen ba sa iya halitta, domin su ma ba masu hankali bane, shi ko iblis ai mai hankali, da sai a ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, amma sai aka ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an. Dalili na uku yace law kana muradu iblis an nabiyin kenan ko na uku, okay, to yace malaikul qushan shine wannan abin da na kawo, yace dalili na gaba shine annabi Adam alaihi salam yana daga cikin wanda yake kowa tsananin sanin shedan, ya san shedan, ya san sunan shi karara, kuma ya san aikace aikacen sa, ta yaya zai boyi ga iblis cewa al-harith, zai boyi ga annabi Adam cewa al-harith sunan iblis ne, bayan Allah subhanahu wataala ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha, babu sunan da annabi Adam bai sani ba, yanzu da annabi Adam ya zanka zai gane kai kai ne wani, saboda Allah sanar da shi sunan komi, to ta yaya zai zo ya musu shigo shigo ba zurfi yace ku sanya sunana, dan a cikin riwayoyin da suka kawo din ya zo musu ne ya musu badda kama, yace musu ku sanya sunana, suka ce to wane ne sunanka, yace al-harith, shine sai suka sanya abdul harith, to ta za a yi a ce annabi Adam wai bai san iblis ba, bayan irin gwagwarmayar da ya faru tsakankanin annabi Adam da kuma shi iblis da iblis. To haka nan dai ya ka kawo jawabai haka masu dan yawa a cikin wannan, wanda shi ma al-Imam bin Usaymin shi ma ya kawo a cikin tafsirin sa, ya kawo wajhohi kusan guda bakwai wanda ke nuni akan cewa wannan kissan batacciya ce, ba gaskiya bace. Ya kawo fuska ta farko, cewa na farko dai babu wani hadisi ingantacce da yazo akan haka, ololuwan abin da zai faru a ce asari daga Abdullahi dan Abbas, ololuwan ta kenan, inda ma ya inganta. To ballantana ma idan ka duba magana al-Imam Ibn Hazm, shi Uthaymin yayi ishara zuwa maganar Imam Ibn Hazm din, amma bai kawo maganan ba, amma idan ka duba al-Milal wa al-Nihal na al-Imam Ibn Hazm, abinda yake cewa hadha alladhi nasabuhu, wato wannan abin da suka nasabta shi zuwa ga annabi Adam, cewa wai ya ambaci ɗansa da sunan Abdul Harith, yace khurafa, tatsiniya ce, mawdu'a, ƙarya ce, makdhuba, ƙarya ce, min ta'alifi man la dina lahu wala haya'a, yace marasa addini marasa kunya su suka kirkiro wannan ƙaryan lam yasiha sanaduha qat wa inma nazalat al-aya fil mushrikeena ala zahiriha yace wannan aya ta sauka ne akan mushrikai kamar yanda yake zahirin take nunawa to Uthaymeen yace na farko dai babu wani asari daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan nabiyu da wannan kissa gaskiya ce a ce sun yi hakan to da sai Allah subhanahu wataala zai ga ya mana shin sun tuba ko ba su tuba ba domin duk inda Allah ya kawo kuskuren wani annabi sai ya kawo ya gafarta masa ko kuma ya tuba amma sai a ce Allah ya kawo annabi Adam da Hawwa sun yi shirka amma kuma Allah bai kawo cewa sun tuba ma Allah daga shirkan nan ba kuma bai kawo cewa ya yafi musu daga wannan shirkan ba yace wannan ba dabi'an Qur'ani bane ya kawo annabawan shi ga irin laifin da suka yi to kafin a bar gurin sai kaga sun sasanta da Allah kaje ka duba duk kissan annabawa kissan annabi Adam a cikin Araf kissan annabi Yunus a cikin suratul Yunus da cikin suratul Anbiya'i da sauran irin kurakuran da Allah ya kan haka ito na annabawa har irin cin gyaran da yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam afa Allahu anka lima azinta lahu sai kaga Allah ya kawo kofar da yake sun warwar wannan matsalin tsakankanin su da Allah amma annabi Adam a ce yayi shirka da Allah kuma Allah bai kawo cewa annabi Adam ya tuba ko abin nan ba yace kaga wannan ba daidai bane yace sai dai ko idan kana son ka ce mana annabi Adam ya mushi mushriki yace duk wanda ya faɗi wannan kuma ai kaga lalacewar shawucin da kake magana yace cikin fuskokin har wala yau annabawan Allah Allah ya tsare su daga shirka wannan ittifaqin al'umma ne ta yaya za a jikinta ma annabi Adam shirka yace sannan ya tabbata a cikin hadisin ceto cewa gobe kiyama idan an je gurin annabi Adam ai ba zai taba kawo wannan hangarin cewa ai nayi taba yin shirka da Allah ba hujja ɗaya zai kawo cewa Allah ya hana ni cin itaciya kuma na ci da a ce ya taba yin shirka da Allah sai ya kawo wannan cikin hangarin da zai kawo yace cin wannan kokofin yace an ce wa iblis ya zo musu har ya ce musu ni ne fa muka fafata da ku a cikin aljanna har na fitar da ku yace a ka'idan shedan wanda yake irwa yana batar da bil adama haka yake zuwa mutun karara yace maka shine iblis shine zai batar da kai zai maka kaza zai maka kaza ai sai dai ya kakkawo irin wadansu shubuhohi ya kawo irin su abubuwa mai kama da wani yace wajihi na shida shine shedan yace musu zan sanya mu wannan daƙaho yace to ɗayan biyu ne ko dai mu yadda cewa annabi adamu ya yadda da shi da hawa uciya iblis zai iya sanya mu dannan ƙaho dan haka yayi shirka da Allah ma a cikin rububiyya kenan tunda ya yadda akwai mai halitta ko ma bayan Allah kenan iblis ma yana iya halitta in dai muka yadda cewa shedan ya ga ya musa ka kuma sun yadda to shikenan wannan ba maganan wai ma shirku da'a bane shirka ce a cikin rububiyyar Allah domin annabi Adam da Hawwa kenan sun yadda akan cewa iblis zai iya sanya musu zai iya yin halitta ko ma bayan Allah a ƙarshe sai yace to kuma dai fadin Allah subhanahu wataala fa ta'ala Allahu amma yushrikun yana nuni akan cewa ba annabi Adam da Hawwa ake magana ba ana magana ne akan iyayensu to ala ayi hal wannan kadan kenan daga cikin bayanin da ya shafi wannan aya ina ga saboda yanayin lokaci zamu takaita akan wannan insha Allahu ta'ala sati mai zuwa zamu sake karanta babin akan wannan fassaran mafi inganci sannan shi kuma sai mu tattauna akan Abdul Muttalib da ake cewa da shi Ibn Hazm yace ittifaqin malamai ne akan cewa Abdul Muttalib haramun ne a duk sunayen da aka bautar da su ga wani Allah haramun ne banda Abdul Muttalib shi ba a yi ittifaqi akan haramcin sa ba sai mu tattauna akan wannan daga nan mu karanta masail din dake cikin wannan babin wallahu ta'ala a'ala wa alam صلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم